la de de ki san kwala hali wa jinga
addu'a nake ga babbar masaki hali wa jinga
Allah de de ki san kwala
Murin juri
abokiyar aiki Halima Jumrawo.
Thank you.